Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da download da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Litini 11 ga watan Maris ranar da ake ci gaba da samun sakamakon zaben matakin jihohi da aka gudanar shekaran jiya Asabar a fadin Najeriya da aka yi akasari cikin kwanciyar hankali in banda wasu al'amura kamar haka.
Shugaban zabe na karamar hukumar Umfere Mr. George Njoku ya gudu daga bakin aikin sa da takardar sakamakon zabe wacce ba rubuta komai ba akai tare da hada baki da wasu sojojin da wani mai suna Captain Aboke Jagorar.
Ya zamu doka ta ce su suna da kidi suna da rawa ko mun ki ko su so mun barkonan kan giya ne ko da mu ko ba mu za sha.
To masu saurare Muhammad Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe da kuma Ibrahim Kalmasi Garba kamar yadda kuka ji da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri na musamman daga nan Washington kafin mu ji abin da muke tafi da shi ga kanan labaran duniya.
Wani jirgin saman Habasha da ya taso daga Addis Ababa ya yi hatsari jim kadan bayan ya tashi da sanyin safiyar jiya Lahadi inda duk fasinjoji 157 da ke cikin sa suka rasa rayukansu. Shugaban kasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya sauka a Algeria yayin da ake ganiyar zanga-zangar adawa da aniyarsa ta neman wa'adi na biyar a matsayin shugaban kasar. Fadar White House ta ce ba za ta yi shaci fadi ba ko akan Korea ta Arewa na shirin maido da ayyukanta na gwajin makami mai linzami.
To kanun labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za mu juya ga wakilanmu da ke tafi da sakamakon zaɓukan matakin jihohi a fadin Najeriya. Kamar jiya yau ma ba za mu jingine dukkanin wani shirin da bai nasaba da zaben saboda moda ta kuda rahotannin zaben yadda ya kamata, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Wani jirgin saman Habasha da ya taso daga Addis Ababa ya yi hatsari jim kadan bayan ya tashi da sanyin safiyar jiya Lahadi inda duk fasinjoji 157 da ke cikin sa suka rasa rayukansu. Gidan talabijin din yaɗa labaran kasar ta Habasha ya ce jirgin ya fadi ne a kusa da birnin Bishoftu kuma yana dauke ne da fasinjoji daga kasashe 33. Daga cikin fasinjojin akwai 'yan kasar Kenya 32, 'yan Canada guda 18, 'yan Habasha 9 da kuma Amurkawa 8 waɗanda dukkansu sun rasa rayukansu. Har ila yau akwai ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da dama da suke cikin waɗanda suka rasu. Shugaban kasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya sauka a Algeria yayin da ake ganiyar zanga-zangar adawa da aniyarsa ta neman wa'adi na biyar a matsayin shugaban kasar. Bouteflika mai shekaru 82 da haihuwa ya shafa makonni biyu a Geneva inda ya je domin duba lafiyarsa kamar yadda ofishinsa ya bayyana. Amma mutane da dama na ganin cewa da daɗan shugaban kasar wanda ba kasafai ake ganin shi a bainar jama'a ba na fama da matsanancin rashin lafiya tun bayan da wani ɓarin jikinsa ya shanye a shekarar 2013. A wani labarin na daban kuma, an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali a Guinea-Bissau kuma an samu fitowar mutane da dama a jiya Lahadi inda masu zaɓe suka jefa ƙuri'unsu don zaɓen sabbin 'yan majalisa tare da fatan kawo ƙarshen tashe-tashen hankula masu nasaba da siyasa da ƙasar take fuskanta. Nan gaba a cikin wannan makon ake sa ran fitar da sakamakon zaɓen. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka daga birnin Washington DC. Fadar White House ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta yi shaci fadi ba kan ko Koriya ta Arewa na shirin maido da ayyukanta na gwajin makami mai linzami, amma kuma fadar gwamnatin ta Amurka ta ki amincewa ta yi nazari kan hotunan tawaran ɗan adam da suka nuna cewa Pyongyang na hada sabon makamin roka. mai bawa shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro John Bolton ya fada a shirin ABC News cewa Amurka na sa ido kan Koriya ta Arewa akai-akai, inda ya ce ni bazan yi shaci fade kan waɗannan hotunan tauraron dan adam ba. A cewar shi, Amurka na dogaro ne da bayanan da tauraron dan adam dinta suka nuna mata, inda za ta gudanar da babban zaɓe wanda za a kwashe makonni 5 ana yi. Za a fara zaben daga ranar 11 ga watan Afrilu domin tantance makomar Prime Minister Narendra Modi da ke neman wa'adi na biyu bayan zaben da ya lashe shekaru 5 daga gagarumin rinjaye. Akalla masu kada ƙuri'a miliyan 900 ake sa ran za su jefa ƙuri'unsu a ƙasar, wacce ta fi kowace ƙasa a duniya shirya babban zaɓe. Masu kada ƙuri'a za su zaɓi 'yan majalisar wakilai 543 a duk faɗin Indiya. An dai rarraba zaben zuwa gida 7, inda za a gudanar da shi a lokuta daban-daban, wanda zai kai har ranar 19, sannan za a zo a kidaye ƙuri'u a ranar 23 ga watan Mayu.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Babin rahotanninmu za wato a kan sakamakon zaben matakin jihohi da aka gudanar ranar Asabar a faɗin Najeriya. Za mu fara da jihar Kano, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke tafa da bayanai kai tsaye ta waya. Mahmud.
Yawa kalmasi, barka da aiki.
Barka da warhaka. Ga mu nan da Malam Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe.
Barka da
malamu. Sannun ka Mahmud. To, kowane hali ake ciki yanzu haka a Kano, a jihar Kano?
To, yanzu ba a kai ga ayyana sakamakon zaɓe ba, illa iyaka an tattara sakamakon na kananan hukumomi 43 daga cikin 44. Amma dai an samu cikas na wato ƙaramar hukumar Nasarawa, wanda shi ne rage idan aka saka a lissafi kuma babban baturen zaɓe zai gabatar da sakamakon zaɓen. To, amma matsalar da aka samu akwai bayanan da ke cewa wasu jami'an gwamnati sun kai da wasu mutanen sun kai farmaki wurin da ake tattara sakamakon zaɓe na ita ƙaramar hukuma ɗin, a wani yunƙuri watakila na su kawo cikas ga yadda abubuwan suke tafiya a wato ita cibiyar tattara sakamakon zaɓe. Kamar yadda muka yi muku bayani tun da farko, shi ne cewa dama kowace ƙaramar hukuma tana da cibiya da ake tattara sakamakon zaɓe. Kana daga misali a kawo babbar cibiya ta jiha. To, inda aka samu aka fiye shi ne cewa na ƙaramar hukumar Nasarawa, wanda maganar nake da ku yanzu mataimakin gwamnan Kano da kwamishinan ƙananan hukumomi da kuma shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa ɗin. Bayanai sun gata cewa suna hannun ma 'yan sanda saboda wancan yunkuri da suka yi na jan mutane a kawo cikas kan yadda alƙalma suke tafiya a wannan cibiya.
To, Mahmud, idan ka ce cikas, wani zai ce cikas wani iri?
Ai, farmaki suka zo da mutanensu na kaman a kawo hargitsi, saboda watakila suna so wani yunkuri nasu ne na ganin cewa bai kamata al'amura su tafi daidai ba. Ita wannan cibiya ta yiwu saboda idan aka kammala lissafi aka kai kamar tun da dama ita ake dako a watakila a nasu lissafin al'amura ba su tafi musu yadda suke so ba, ta yiwu shi ne watakila suka yanke hukunci don watakila a kawo cikasin kamar yadda na gaya maka.
To, Mahmud, yanzu hukumomin tsaro sun yi magana kan wannan batu?
To, illa iyaka ana kai komo ba bishakka tun jiya. Shi kansa kwamishinan 'yan sanda sun da dama al'amura sun fi tsaurara ne a cikin gari kamar yadda suke. cijiyoyin kana wato zabe na kananan hukumomi da ake tattara sakamako din yawanci a cikin gari cike dan haka kin jiya da rana shi commissioner yan sanda da kansa da yan togarsa suke kai komo a waɗannan wurare kama daga Dala zuwa Nasarawa zuwa Kano municipal da sauran wurare da ake ganin cewa al'amura za su iya rinchaɗewa ba shakka sun yi kokari har ma shi commissioner yan sanda matasan da ya taras a wuri ko koda ma ba a cijiyar ba ne yakan dan tsaya ya yi musu lecture game da muhimmancin zaman lafiya masu kula da al'amura sun wato yadda cewa waɗannan matakai da su hukumomin tsaro suka ɗauka ya taimaka gaya ina iyaka da bayan sallar isha'i da dare ya dan fara yi mun ji yadda wasu daga cikin wasu magoya bayan jam'iyyu a wasu ƙananan hukumomi na wajen Kano kamar irin su Kura suke wato dandazo irin na nuna murna ko da yake dama tun a jin hukumar zaɓe ta sha jan kunne ta kafofin yaɗa labarai na cikin gida cewa a lokacin murna bai baza kowace jam'iyya domin ita hukumar zaɓe ita take da hurumin ayyana sakamakon zaɓe.
To, Mahmud, saboda lokaci.
Ba a gama tattarawa ba.
Mahmud, saboda lokaci na ce ita kuma hukumar zaɓe mai ta ce game da wannan hatsaniya da ta faru na sakamakon karamar hukumar Nasarawa.
Matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka a babbar cibiyar tattara sakamakon zaɓe shi ne an dakatar da wato aikin tun da ma kamar na gama. An wato ba dakatarwa aka yi ba kai an wato an kammala guda 43 sauran 41 ita ake dako da haka hukumar zaɓe ta ce a tafi hutu sai lokacin da aka kawo ita karamar hukuma ta ƙarshe sannan za ta ayyana sakamakon zaɓe na ƙarshe duk da yake dama wancan yunƙuri za ka iya cewa bai samu nasara ba tun da takardu suna nan da sauran bayanai da ake buƙata ta yiwu su ake sai an wacce ƙura ta lafa sannan kuma a zo a sassa alƙalima a faɗi sakamako na ƙarshe.
To madalla mun gode Mahmud watakila ma kuma tuntuɓanka nan gaba ko a shirinmu na hantsi. Mahmud Ibrahim Kurke nan wakilinmu da ke jihar Kano yanzu bari mu leƙa jihar Lagos inda Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoto.
A sanarwar da babban jakadan hukumar zaɓe a jihar Lagos ya bayyana a hedkwatar hukumar zaben da ke nan Lagos Professor Tope Ogunbodede kamar yadda yake cewa
Babajide Olusola Sanwo-Olu APC 739,445 votes.
Yace Mr. Babatunde Sanwo-Olu na jam'iyyar APC shine ya samu nasara da kuru'u 739,445 don haka shine ya lashe wannan zabe. Shi kuwa Mr. Jimmy Agbade na jam'iyyar PDP wanda ya zo na biyu da kuru'u 206,141. A jawabinsa na godiya gwamna mai jiran gado Mr. Sanwo-Olu ya gode wa masu zaɓe a jihar ta Lagos tare da yabawa abokan takararsa musamman ma dai na jam'iyyar PDP Jimmy Agbade wanda ke takara karo na uku kenan domin neman zama gwamna a jihar.
You the people have spoken and clearly too. By these words.
Yace ina matakar godiya gare ku da kuka zabe ni ya ku al'ummar jihar Lagos yarda Allah ba za ku yi zaben tamandara ba za mu mai da hankali wajen ci gaban da ciyar da jihar gaba. Ina godiya gare ku yan jaridu da mutanen Lagos da kuma ƴaƴan jam'iyyata bisa alakari da taimakon da kuka bayar wajen samun wannan nasara ta yau.
I want to thank the entire Lagosians for making today a reality for Femi Anai. God bless you.
Bayan zaben na gwamna da jam'iyyar ta APC ta lashe dai har ila yau jam'iyyar ta lashe kujerun yan majalisar jiha har guda 40 sabanin abin da ya faru shekaru hudu da suka gabata inda jam'iyyar PDP bai adawa ta lashe kujeru biyar da ne dai dan takarar jam'iyyar ta PDP da ya zo na biyu ya aiki ta sakon taya murna tun ma kafin a kammala bayyana sakamakon zaben kamar da hukumar zabe ta yi. Bayan jam'iyyar ta PDP akwai wasu jam'iyyu guda 43 da su ma suka yi takara na neman mukamin gwamna a jihar ta Lagos. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida daga Lagos kuma bari mu koma Arewa inda aka yi nisa da hada hancin sakamakon zaben a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, gareka.
I can say that there is nothing fake about this. Just practical and real significance.
Baturen kabbal sakamakon zaben gwamnati kenan a jihar Adamawa Professor Andrew Yakubu yayin da ke bada hakuri na rashin isowar jami'an zabe da aka tura karamar hukumar Tungwa har zuwa kusan 12:30 na dare lokacin ma da nake hada hancin wannan rahoto a sakamakon da aka bada na kananan hukumomi 20 babbar jami'ar adawa ta PDP ce ma ke kan gaba inda ko tayawa jami'ar APC da ke mulki tazara da sama da kuri'u 30,000 to sai kuma tuni jami'ar APC ta yi fitili da sakamakon zaben wanda dan takarar jami'ar PDP Ahmadu Umaru Fintiri ke kan gaba Kamar Mustafa Salihu da ke zama mutumin shugaban jami'ar APC a Shar Arewa Musa Gabas shine mako wakilin jami'ar ta APC a wajen karban wannan sakamako.
Ina jin dama ga cewa mu a tunkafa kara samu Allah wadai da sakamakon zaben nan ba mu yarda da sakamakon zaben nan ba domin an yi arigizon kuriya.
Kamar Mustafa za su dani kaman wakila don kun fadi kuke wannan kuka.
A ba maganan faduwa a nan ai don ka rubuta kuriya ga mu ka zo da shi baka bi doka ba ai ba maganan faduwa bane.
Kuna nuna ga za ku je kotu kenan.
A sosai in dai ba su tsaya ba su kai gyara ba lalle mu za mu tafi rabuna kuma ina tabbatar maka cewa a yan lokaci kadan zamu karbi mandate din mu domin basu ma mai da hankali suka yi magudin da dabara ba
shi ko wannan dan takarar kujerar gwamnati shine mako yau wakilcin jami'ar sa a wajen bada sakamakon yako bayyana ra'ayinsa ne ma da cewa
sunana AA Lawan Uba kuma ni dan takarar gwamnati ne a jihar Adamawa karkashin jami'ar AA
kaga sakamako
eh sakamako alhamdulillah
kana maraba da sakamakon da aka bada
ina maraba da shi
kai da ka sha kai ba zaka je kotu
a ni a in na sha kai ta hanyar da ya dace ta hanyar gaskiya zan yi mu bayi a zan yarda akan cewa na sha kai amma in ba ta hanyar gaskiya bace ba zan taba bari ba zan je kotu
a jihar Taraba kuwa an dakatar da kabbar sakamakon zaben ne har zuwa 12 wannan rana na Litinin yayin da kuwa bangaren guda wasu jami'an sa ido game da zaben suka kira wani taron manema labarai domin nuna damuwar su game da abubuwan da suka faru a jihar na magudin zabe Dr. Tunjijon Asolu da ke zama wakilin kungiyar AU ta fannin tattalin arziki da cigaba wato ECOSOC a Najeriya ya ko bayyana abin da suka gani a Taraban da abin takeici
again in Adokola local government and officials and SDP agents were bribed with sum of 250,000 naira according to our findings
kamar da jami'an mu suka gani a wasu wuraren an samu hatsaniya da kuma gudun zabe kuma ya kamata ita hukumar zaben ta ainihin da ta duba abubuwan da suka faru kuma da menene yanzu ka an zo da ido da kuma kasa kunne domin jin sakamakon zaben na jihar Taraba Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to wannan lamuna gaida kai Ibrahim kuma muna tare da shi kai yanzu haka a can jihar Adamawa Ibrahim kana tare da mu Ibrahim to kaman line nashi ya katse
to line nasa ya katse to yanzu bari mu nufi jihar Kaduna inda nan ma ake gabda bayyana sakamakon zaben Isa Lawal Ikargare ka
APA 19 APC 10,229 PDP 34,658
Daya daga cikin malaman zabe daga kananan hukumomi 23 jihar Kaduna kenan a lokacin da ake ci gaban karban sakamako na zaben gwamnati da ƴan mansun jihohi da aka yi a jihar Kaduna Ya zuwa karfe 12 daren ranar Lahadin nan dai an karbi sakamako na kananan hukumomi guda 20 cikin 23 dake jihar Kaduna yayin da a sauran kananan hukumomi guda uku da suka rage biyu suka riga suka shigo hukumar zabe ɗaya kuma tana can bata karaso ba tukuna wanda wannan ne kuma yasa jami'in tattara alƙaliman zaben gwamnati a jihar Kaduna ya dage wannan zama zuwa karfe 9 na safe wannan rana ta Litinin don ci gaba
sunana Muhammad Huza Bello shugaban jami'ar Bayero wanda nine mai tattara sakamakon zabe na gwamnati a nan jihar Kaduna akwai kananan hukumomi guda 23 a jihar Kaduna mun karbi sakamakon zabe daga kananan hukumomi 20 saura guda 3 guda 2 ma sun shigo yanzu za a bincika cewa abubuwan da suke yi sun yi daidai karamar hukuma guda an ce har yanzu suna karamar hukumar suna aiki saboda wannan yasa yanzu muka dage cewa insha Allah sai gobe karfe 9 wanda muna sa ran zuwa wannan lokaci waɗannan kananan hukumomi guda uku da suka rage mana za su kawo sakamakon zaben su wanda mun har hada gaba daya kamar da dokar zabe ta tanadar mu duba mu ga sauran shar'urka ko sun cika sannan sai ai bayani halin da ake ciki a zaben gwamnati a wannan jiha ta Kaduna
sai dai ganin yadda jami'an hukumar zabe da Kano komai ke ambata yadda ake soke wasu akwatuna da aka ce an yi aringizon kurku ya jawo hankalin jami'in da ke kare jam'iyyar PDP a wajen karban alkalman da yace a gaskiyar magana abun bai dace ba
sunan Nuhu Ajana Audu idan an zo kadri da nan ba aiki suke ba to ana iya yin kure so sun in an yi sai za a ce an rushe akwatin zabe kuma ba laifin masu kada kuri'an bane su masu mashin din wani lokaci mashin din ba zai ba shikenan kawai mutane sun kada kuri'un su sai kai zuwa wajen dubu sa ce an rushe to haka din ba daidai bane
kuma kuke so ai
ni abin da nake so ai gyara ne dan wanda ya zo kada kuri'a shi bai kamata kuma a ce an hukunta shi a laifin da ba shi yayi ba ba shi yake rike da mashin din ba ba shi yake ba da ballot paper ba
amma yanzu kun gamsu zuwa yanzu irin sakamakon da aka karba
ya zamu doka ta ce su suna da kidi suna da ra ko mun ki ko mun so mun bar nan kan giya ne ko da mu ko ba mu za sha
shi kuwa wakilin jam'iyyar APC a wajen tattara alkalman zaben gwamnatin na jihar Kaduna ya ce wannan gurin karban sakamako ne ba na korafi ba
sunana Hussein Barmogumi mataimakin coalition officer na zaben gwamnati na Kaduna dama duk yadda kaga dan siyasa ko kuma a siyasa kana da inda kake da karfi da inda baka da karfi so wuraren da muke da karfi insha Allah mun samu nasara yadda muke so inda ma kuma ake ji ba mu da karfi su ma mun samu nasara ya gurgudu insha Allah domin nasara ba dole sai ka ci ba duk wanda yazo inda ake hada alkalman zabe yana hayaniya bai san ma me yayi zabe ba bai san dokokinta ba ina sa shirya ko su mun je da tribuna za mu same su
tunda dai yanayin dogon dakon da al'umma ke yi a sassan jihar Kaduna ya jawo zaman zulumi zuwa daren wannan rana ta Lahadi yayin da a wasu unguwanni a jihar Kaduna aka fara bukukuwan lashe zabe duk da ke ba a fadi sakamakon zaben a hukumance ba Isa Lolikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
to madalla a gaida Isa mun saki samun Ibrahim Abdulaziz a can Yola jihar Adamawa Ibrahim da yake ka turo rahoto mun saka shi kuma kamar yadda ka ji da su masu sauraron mu wani karin bayani ko kuma wasu wadanne sabbin bayani aka samu
eh to lalle ku a Mamudu da cewa line na dan tangata kusan a iya cewa akwai wata da ta kunno domin ka san a lokacin saura kusan sakamakon karamar hukuma tilo da kage wato karamar hukumar Tongo to amma Allah ce kunsa kusan zuwa karfe 2 dare da tunda a cikin kwana an samu kawo nan sakamakon karamar hukumar Tongo wanda da shine aka hada jimillar alƙaluma na sakamakon zaben kusan jam'iyyar APC da ke mulki a jihar kamar yadda aka hada alƙalmata da ƙuri'u 334,995 sai kuma jam'iyyar PDP wato babban jam'iyyar adawa inda ta samu ƙuri'u 377,471 sai jam'iyyar nan ta ADC da take da 113,205 kana jam'iyyar SDP take da 29,785 to sai dai kuma da aka hada alƙaluman wannan lokacin muke dakon kan cewa za a bada sakamakon kowa nashi sai shi kansa Bature wato danin hada hancin sakamakon da ne jihar Adama Profesa Andrew Haruna ba kaman Andrew Yakubu da ya faɗa tun daga wancan rahoto ba na jami'ar Gashuwa ya da kone kundi na ka'idodin zaɓe inda ya karanto wa su wakilan jam'iyyu da masu ido da ma kan inda ido kan cewa a bisa doka na zaɓe muddin idan har aka samu ratan da ke tsakani ko kuma wanda aka rusa ya fi na ratun da ke tsakanin 'yan takara to fa za a sake zaɓe wanda don haka ratun da ke zaman tsakaninsu 32,476 ne kuma kudin da aka rusa ko kuma aka soke sakamakon matsaloli da suka haɗa da walau tashin hankali ko kuma kudin da aka kada ya fi na adadin wanda ke rusa an samu kusan ƙuri'u 40,988 wanda hakan ya sa to dole za a sake zaɓuka a wasu rumfuna 44 kamar yadda shi Farfesa Andrew Haruna ya bayyana to sai dai kuma ba kamar yadda wasu za su yata ba dukkan wasu za su yi kankan cewa za a sake a bi ƙaramin hukuma ne a wasu rumfuna ne a wasu rumfuna aka tadda bai wuce 500 ne ko kuma 1,000 da ƴan kai ba wurin a wata ƙaramin hukuma ma bara a ma sake ba a wata ƙaramin hukuma ko aka tadda akwai kamar akwatuna biyu wanda za a fake sabili da ko a rangizo ko kuma abin da ake kira overboarding, wato kusan wanda aka kada ya ci adadin wanda ke register ko kuma tashi hankali. To akwai wasu kanan komai da haurare kamar biyu ko uku haka, wasu ran kan ba.
To Ibrahim, Ibrahim saboda lokaci
shi yasa aka ce za a ce kafin a zo a bayyana kowa ya ci ko kuma ya lashe zaben a jihar Adamawa a tsakanin takar, amma za a fafata ne tsakanin da biyu da suke da rinjaye.
To Ibrahim, Ibrahim kana ji na saboda lokaci.
Eh Mahmudu ina jin ka.
Na ce to kowane hali kana da labarin halin da ake ciki a jihar Taraba makociyar Adamawa?
Eh to kamar kawai yanzu dai a sanarwar da aka bada dai kan cewa za su tura wa ita shekatar hukumar zaɓe da ke Abuja wanda ya ta sa rana. To sai dai kuma kamar yadda aka sani dukkanin wakilai duk da cewa kamar yadda muka ja rahoton na farko shi kansa wakilin jam'iyyar APC tuni ma ya fice tun kafin a bayyana ƙarshen sakamakon da aka samu, wato makarmar hukumar Tango ya fice ya ce a shi ma da rai na tsaya ma ya sa ya rufe hannu a kan sakamakon ba, amma wakilin jam'iyyar PDP da na wasu jam'iyyu da suke wajen sun sa kuma dukkanin sun yi bayani na gani me ya jawo haka ko kuma tun farko da a musu bayani ko kuma a dimantar da su. Da shi farfesa Andrew Haruna da kuma kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Barisa Kasim wani gaban dukkanin sun yi cikakken bayani kan dalilan da suka sa dole za a sake zaɓuka a wasu rumfunan zaɓe ko kuma akwatunan zaɓe kusan a hudu.
To madalla
kusan ya rage ne a gaya yadda za ta kaya a jihar Adama a lokacin da za a sake wannan zaɓe.
To mun gode Ibrahim, za mu sake tuntuɓa koda a shirinmu na hantsi ne idan Allah ya kai mu. Wakilin mu kenan Ibrahim Abdulaziz a can Yola jihar Adamawa. Yanzu kuma bari mu leƙa can jihar Rivers na yankin Niger Delta, inda anan ma dakatar da wato shi batun ayyana sakamakon zaɓen aka yi. Ga Lamiɗa Abubakar da cikakken rahoton.
Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta da ke jihar Rivers ta dakatar da kidayar da take yi wanda zai kai ga bayyana wanda zai lashe kujerar gwamna a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta. Hukumar ta zaɓe dai ta ce ta samu umurni ne daga hedikwatar hukumar da ke Abuja na cewar lalle-lalle ta dakatar da wannan aikin. Hakan ko ya biyo bayan koka wadda hukumar zaɓe ta jihar Rivers ta yi na cewar rayuwar ma'aikatanta daga ranar Asabar zuwa Lahadi ya shiga cikin wani hatsari da barazana. Haka kuma hukumar ta zaɓe ta ce akwai almundahana mai yawa da aka shirya yayin zaɓuɓɓukan, kuma ta ce jami'anta sun huskanci cin zarafi da wulakanci musamman a yayin ayyukan zaɓe. Don haka hukumar ta ce tuni ta kafa wani kwamiti wanda zai dubi irin waɗannan matsaloli da suka taso, kuma ta umarci wannan kwamitin da ya yi gaugawar kawo mata rahoto nan da awowi 48. Musa Inabo Idwan shi ne kakakin hukumar zaɓe ta ƙasa reshen jihar Rivers ya ce haƙiƙa kwamishina ya dakatar da dukkanin ayyukan ƙidayar sakamakon zaɓe a jihar Rivers har sai yadda hali ya yi, kuma nan gaba kaɗan akwai yiwuwar za mu yi bincike kuma mu bayyana lokacin da za a sake gudanar da sabon zaɓe ko akasin haka. Ko yaya ƴan jam'iyyar AAC suka ji da wannan lamarin? Musa Bari Oko shi ne mai magana da yawun jam'iyyar ya ce
it's something that I will not have much to say for now until after analysis of
yana cewa ne abin da ya faru a wannan jiha ta Rivers kawai yanzu banda abin da zan fada har sai naje inda lamarin ya dosa. Nan gaba kadan kuma zamu gudanar da wani taro a cikin daren nan wanda daga bisani zamu sanar muku matsayin da muka cimma. To sai dai kuma duk kokarin da nayi na tuntubar bangaren jam'iyyar ta PDP musamman bangaren gwamnatin jihar Rivers ya ci tura, domin kuwa na kira commissioner.
To yanzu kuma ga shi Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya, amma a takaice.
Wani jirgin saman Habasha da ya taso daga Addis Ababa ya yi hatsari jim kaɗan bayan ya tashi da sanyin safiyar jiya Lahadi, inda duk fasinjoji 157 da ke cikinsa suka rasa rayukansu.
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe da suka karanto labaran duniya da Sid wanda hada mana sautin da injiniyar mu ta wannan lokacin na Shuan Kale ni Ibrahim Kalamu Sid Garba ke cewa sai kuma da hantsi lokacin da zamu ci gaba da kawo muku rahotanni kan batun kidaya ƙuri'un zaben na Najeriya a matakin jihohi da Allah ya
Afrique, le monde aujourd'hui.